الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 8 ga watan Juma'adul Akhira shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 3 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahisi ilmin usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na ash-shaykhul imam Hafiz Ahmad na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar wani irin kuka to wannan ai ba a kiran shi kuka kowa yana bada labari ne dangane da dabi'ar sa da yanayin shi ma'ana abin da yake so in an samu canjin yanayi wani ya ringa fada cewa ya fi son sanyi wani ya ce ya fi son zafi wannan duka ba wata matsala ba ce kowa yana bada labari ne game da abin da dabi'ar shi ta fi dacewa da shi abin da ya fi so shi ne kalima ce ta Hausa wanda asali an ciro ta ne daga wata kalima arabiya shine alwaba idan aka ce alwaba shine kenan musiba da bala'i na rashin lafiya dake zamantowa ga magari shine ake kira da alwaba wanda shi wanda yake kafa hujja da wannan kiyaman ta da hadisan da suke karantar da mu'mini cewa idan fitina ta auku mutun ya guje ma fitina duk inda kaga fitina kai kokari ka guje mata gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin hadisai yana cewa yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanama yatba'u biha sha'afal jibali wa mawaqi al qabr yatiru bi dinihi min al fitna kamar yadda hadisi yake cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari manzo Allah yake cewa ya kusanta fiyayyar dukiyar mu'mini ta zaman to kankanan dabobi yana bin kan duwatsu domin neman ciyawa da inda ruwa ke kwanci manzo Allah yace yana gujewa wato yana guje ma fitina game da addininsa ma'ana yana guje ma fitina game da addininsa dan haka kasancewar mutun ya tsaya fitina sai ta rutsa da shi wannan ba jarumta bace ba fitina ita guje mata ake ubangiji ta'ala ya faɗa watta ku fitina tallatu sibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitina yana da me ake nihi wata ku fitnatan ai ij'alu bainakum wa baina hawi kaya ku sanya wata garkuwa tsakankanin ku da fitina kafin faruwar ta shine ku dara dokokin ubangiji domin dukkan wata musiba da bala'i saba ma Allah subhanahu wataala ke jiyo shi yana daga cikin kiyaye kare kai game da fitina shine guje ma dukkan wurin da ake zamanin akwai fitina a cikin shi dan haka kasancewar ya jahilci al'amarin ne shi wannan musiba ta wannan fitina ta yaƙe wannan al'amari ne na daban in amma in aka ce alwaba shine rashin lafiya da Allah ke kaddara ma bayin sa rashin lafiya ga magari irin su cutar kwalara da sauransu shine shari'a ta yi hanin wanda yake cikin garin kada ya fita wanda yake wajen garin kada ya shiga domin wanda yake cikin garin yakan iya fita idan Allah bai kaddara masa wannan rashin lafiya zai ga cewa ai ya guje ma alƙadarin Ubangiji ne inda a ce shi ma yana nan kenan da rashin lafiyar ta hada da shi shi ko wanda yake wajen garin zai iya kudurin cewa dan ya zo ne shi ma abin ya same shi inda bai zo ba to da ba zai same shi ba kaga wannan babu imani cikakke game da alƙadarin Ubangiji subhanahu wataala na'am
ala abadan wata kuma wannan laiya kuma muke asalu lahi lazim ku alshi da kuma shi ke da ina mai laiya
yana iya makan shi farai yana iya makansa in kanshi ne zai ma sai ce as'alu llaha al'azima rabbal arshil azim an yashfiyani tun yana iya makansa kamar yanda kake iya ma wani addu'a ta neman waraka kana iya makanka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama bayani gaba da fasalin da ke bayani game da sanin wato hakikanin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda bayani ya gabata akan baitittukan da malam ya zo da su a karkashin fasalin yau insha Allah ta'ala za mu tashi fasali na gaba qala an-nazim rahimahullah ta'ala fasalun fi man huwa afdalu ummati ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa dhikru as-sahabati bi mahasinihim wal kaffu an masawihim wa ma shajara bainahum وبعد قول خليفه الشفيق نيما نقيب الامه الصديق ذاك رفيق المصطفى في الاقوال شيخ المهاجرين ولا انصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادق الناطق بالصواب عني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الهلم والحياء بغير ميل بحر العلوم جامع القرآن من استحت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان والرابع ابن عم خير الرسل عن الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي ماركي وكل خب رافضي فاسكي من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلما فستة المكملون العشرة وسائر الصحاب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد صار سير الشمس في الأطار ثم السكوت واجب عما جرى بين هموم فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخبؤهم يغفره الوهاب مالم الله يجي كنسا نافدا فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم malan ke cewa wannan fasili ne wanda ke bayani game da wanda shine fiyayyen al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana zamu fahimci wane ne fiyayye daga cikin sahabbai wanda kuma mu ce wane ne fiyayye daga cikin wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kiyama sannan sai yace wa zikrus sahabati bi mahasinihim wato da ambatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kyawawan ayyukansu wal kaffu an masawihim da kami halishi game da duk wasu abubuwa waɗanda suka aikata waɗanda suke marasa kyau ma'ana duk wasu abubuwa waɗanda suke masu muni waɗanda suka gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne mukamin harshen mu shine yace wa ma shajara bainahum wato da duk abin da ya gudana tsakankanin su na rashin zuttuwa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su a takaice idan muka fahimci wannan ko idan muka kalli wannan fasali zamu fahimci cewa na kunshe da mas'aloli guda biyar mas'ala ta farko ita ce mas'ala ta khalifanci zamu san cewa wane ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan komawarsa zuwa ga ubangijinsa mas'ala ta biyu zamu fahimci matsayi na daraja na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yanda junansu ya fifici juna dan ba za ka musu zubin gora ba wasu sun fi wasu a cikinsu daraja da matsayi tare da cewa gaba ɗayansu Allah ya kimanta su ya darajanta su ya nuna mana fifikonsu a cikin alkur'ani kamar yadda bayani zai zo haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama a cikin sunna tabbatacciya to mas'ala ta biyu kenan zamu sani fadala ta sahabbai kuma da yanda junansu ya fifici juna mas'ala ta uku shine mas'ala ta jibintar al'amarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalin gidansa wato amincin Allah ya tabbata a kansu ma'ana mas'ala ta jibintar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani zai zo san su wato imani ibada ce mai zaman kanta kaunar manzon wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidansa kuma kin su kafirci ne sannan mas'ala ta hudu shine ambatan kyawa ambata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kyawawan ayyukansu ma'ana in zaka ambaci sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka ambace shi wato shine da ambato wanda yake kyakkyawa sannan da kamewa game da duk wasu abubuwa nasu waɗanda suke munana duk abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mara kyau to ya zama wajibi mu kame harshen mu mas'ala shine mas'ala ta biyar wato shine kenan kame harshe game da abin da ya gudana tsakankanin su cewa gaba ɗayan su kowanne ɗaya daga cikin su mujtahid ne ma'ana yana kokarin dace ma gaskiya ne a duk abin da ya faɗa da abin da ya aikata wanda ya dace ma gaskiya yana da lada biyu wanda kuma ya kuskure wato yana da lada daya domin kuskure ne wanda yake ba na ganganci ba kuskure ne domin dace ma gaskiya kuma aka kuskure ba dace mata ba shine a takaice kenan waɗannan sune kenan al'amur wannan mas'aloli biyar a karkashin wannan fasali shine malam Allah ya ji kansa ke fada wa ba'dahu ai bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ubangijinsa wato wanda ya maye gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da jagorancin al'umma ta musulmi malam yace al-khalifatu wato shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da tafiyar da al'ummarsa ash-shafiq wanda yake mai matukar tausaya ma al'umma an gane ko ash-shafiq mai matukar tausaya ma al'umma shine abu yake cewa ni'ima naqibul umma ni'ima naqibul ummati as-siddiq malam yace ni'ima yace madallada naqibul umma wato zababban wannan al'umma as-siddiq wato shine wanda ya kai matuka a wajen gaskata Allah da manzansa Abubakar Allah ya kara masa yadda lakabin sa kenan As-Siddiq ma'ana wanda ya kai gaya ya kai matuka a wajen gaskata Allah subhanahu wata'ala da manzansa shine yace zaka rafiqu an gane ko yace zaka shine kenan da yace wa ba'dahu kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a wajen daraja da matsayi a cikin wannan al'umma yace al-khalifatu shafiq kenan khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ash-shafiq wato mai matukar tausaya ma al'umma ni'ima naqibul ummati madallada fiyayyen wannan al'umma ko kuma kace zababban wannan al'umma idan aka ce naqib shine wanda jama'a za su zaba su wakilta shi su shugabantar da shi akan al'amuransu shine yace as-siddiq wato wanda aka masa laqabi da as-siddiq manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan laqabi domin ya kai matuka a wajen gaskata Allah subhanahu wata'ala da manzansa a takaice kenan wannan laqabin sa amma kinayarsa shine Abubakar kenan Abubakar Abdullahi ibn Usman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Murra At-Taymi kenan dangantar Abubakar Allah ya kara masa yadda laqabin sa As-Siddiq al-kunyarsa Abubakar sunansa Abdullahi sunan mahaifinsa Usman kinayar mahaifinsa shine Abu Quhafa kakan Abubakar Allah ya kara masa yadda shine Amir shi kuma mahaifin Amir ke shine Amr shi kuma Amr mahaifinsa shine Ka'ab Ka'ab shi kuma dan Sa'ad dan Murra At-Taymi kenan Abubakar yana daga cikin kabilar da ake kiran su Banu Tayyib wanda wani reshe ne daga cikin kabila ta Qurayshawa Abubakar Allah ya kara masa yadda shine farkon mazaje a wajen karbar musulunci idan aka dauka bangaren yara Aliyu Allah ya kara masa yadda shine farkon musulunta a bangaren mazaje kenan waɗanda suke balikai Abubakar Allah ya kara masa yadda a bangaren mata Khadija Allah ya kara mata yadda a bangaren bayi wato shine Zaid ibn Haritha wato na daga cikin dalilan da suke nuna fifiko na Abubakar Allah ya kara masa yadda cewa shine fiyayye daga cikin wannan al'umma kamar yadda malam ya faɗa cewa zaka rafiqul mustafa fil gari yace wannan da nake magana game da shi yace shine Rafiqul Mustafa, wato abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil gari, wato a cikin kogo, lokacin da suka fita za su yi hijira zuwa birnin Madina. Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan matsayi da Allah yake banci manzonsa, ma'ana hijira da yi daga Makka zuwa birnin Madina, matsayin da Allah ya kai manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Saboda matsayi na hijira ba karamin matsayi bane. To a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Abubakar labarin cewa a yau fa Ubangiji ta'ala ya bashi izinin wato kaurace ma birnin Makka, domin ya tafi gidan Abubakar Allah ya kara masa yadda da rana tsakiya ba lokacin da ya saba zuwa ba. Aisha Allah ya kara mata yadda tace tunda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a wannan lokacin, tace na san ba lafiya ba saboda ba lokacin da ya saba zuwa ba. Yazo ya fada ma Abubakar cewa Ubangijinsa ya bashi izinin kaura zuwa birnin Madina. Abubakar yayi godiya ga Ubangiji, ya nemi ya ce ya Rasulullahi, abinda nake bukata na zamanto abokin tafiyarka. Manzon Allah ya ce masa ba laifi. Abubakar ya ce ya Rasulullahi, gata ga raƙuma guda biyu da mannata na dai su saboda irin wannan rana. Manzon Allah ya ce naka ka hawo wanda gudan ku. Manzon Allah ya ce ayi kudin shi. Shine a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare da suka fita da Abubakar, Allah ya kara masa yadda da suka fita bayan garin Makka sai suka shige cikin wani kogo na wani dutse wanda ake kiran shi Garu Saura. Sunan kogon wannan dutsen ana kiran shi Jabalus Saura. To dutsen yana da wani babban kogo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar sai suka shiga cikin wannan kogo suka rabe. Menene hikima anan? Domin inda a ce kai tsaye bayan fitar su hanyar Madina suka kama kowace hanya suka bi, za a iya bin bayan su a cikin musu. Amma hikima anan wanda Allah ya koyar da manzon shi sallallahu alaihi wasallama, da ma suka fita bayan gari sai suka shige wannan kogon dutse, sai da suka samu su yan kwanuka wato nema da bincike har ya dallafa. To shine yace zaka Rafiqul Mustafa, yace Abubakar shine abokin tafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil gari, wato a cikin Garu Saur. Shine Ubangiji ta'ala yake kissanta mana a can cikin suratul A'raf, illa tansuruhu, ko kuma ce cikin suratul Tauba, illa tansuruhu faqad nasarahullah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idhuma fil gari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Ubangiji ta'ala yace illa tansuruhu, in har ba ku taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahullah, kar ku manta, tabbas Ubangijin da ya aiko shi ya taimaka masa. Idza akhrajahu alladhina kafaru, lokacin da waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu suka fitar da manzansa daga birnin Makka, sani ya tsanaini, wanda shi ne na biyun mutane biyu. To anan sani ya tsanaini ana nihi Abubakar Allah ya kara masa yadda, domin a cikin kogon in banda Abubakar, in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Abubakar. A lokacin nan wato in an sa tago wannan raƙumi ɗari ga duk wanda ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko Abubakar, a raye ko a mace, tukuncinsa shine za a bashi raƙumi ɗari. To waɗannan 'yan nema har sai da suka zo kan dutsen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar na cikin kogon dutsen, Abubakar Allah ya kara masa yadda ya daga kansa sama sai ya ga dugadugansu, sai ya furgita ya razana, yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullahi, wallahi ɗaya daga cikinsu inda zai sadda kanshi ƙasa, yace wallahi zai iya hango. Manzon Allah yace masa, kwantar da hankalinka, ma zannuka bi sunaini Allahu sadisuhuma, menene zatanka da mutum biyu wanda Allah shine na ukunsu, wanda Allah shine na ukunsu. yana sane da su, yana ganin su, kuma yana da iko akan ba su kariya da tsaro. Ba ana nihin cewa zatin Allah subhanahu wa ta'ala na cikin kogon, a'a, ma'iyya, anan ma'iyya ce khassa. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Abu Bakar, la tahzan inna Allah ma'ana, kamar yadda Allah ya hakaito mana wannan fada. Manzo Allah ya ce masa, la tahzan, kada ka damu, inna Allah ma'ana, lalle Ubangijinmu na tare da mu, shi zai ba mu tsaro da kariya, ba za a gano mu, ba za wani abu na mugunta ba zai sadu zuwa gare mu ba. A lokacin nan Ubangiji ta'ala ya saukar da nutsuwa, wato ga wannan, ga Abu Bakar, Allah ya kada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar, suka kwantar da hankalinsu. Allah ya kwantar da zuciyar Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda, yasa saboda ya tada hankalinsa ya tsorata. Shi ne anan wannan aya tana nuna fadala ta Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda. Nasi ne wanda yake na Al-Qur'ani, wanda kusan nasi uku malaman tafsiri suka tabbatar da cewa waɗannan ayoyi ba sa magana ga kowa illa ga Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda. Ita wannan aya ta farko, idza akhrajahu allazina kafaru thaniyatayni idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Aya ta biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wallazi ja'a bisidiki wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, ayan na cikin suratul zumar. Sana aya ta uku fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa sayujannabu hal atka allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala wa la sawfa yarda. Wannan aya malamai suka ce tana magana ne ga Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda. Sannan tawon hudu, waccan aya dake cikin suratul nur, wanda rarauka ce Allah ya ma manzon wannan Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda, lokacin da yayi rantsuwa yace ba zai koma ciyar da wato mista, domin ya tsoma baki a cikin kazafin da game da kazafin da aka ma Aisha, Allah ya kara mata yadda. Ubangiji ta'ala ya turo saƙon, wala ya'tali ulul fadli was-sa'ati minkum an yu'tu ulul qurba wal yatama wal masakina wal muhajirina fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Wannan aya ita ma tana magana ne ga Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda. Shine yace zaka rafiqul mustafa, yace Abu Bakar shine abokin al-Mustafa, wato abin zabi na Ubangiji subhanahu wataala, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil ghari, wato a cikin garu Sawr. Sheikhul Muhajirina, wato shine dattijan al-Muhajiri, waɗanda suka kaurace ma mazaunan su, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin kafa daula ta musulunci, wanda galibin su mutanen Makka ne. Sai yace wala Ansar, da su waɗanda suka taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin taimaka masa akan isar da manzancin da Allah ya aiko shi da shi. Dan haka Ubangiji ta'ala shi ya musu wannan lakabi a cikin Al-Qur'ani, waɗanda suka kauro suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina, Allah ya musu wannan lakabi al-Muhajirun. Su kuma mutanen Madina, Allah ya musu wannan lakabi al-Ansar, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar, ash-shahid minal muhajirina wal ansar. Kuma haka Allah ya koma faɗa a cikin wannan sura, suratul tauba, laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra. Haka in ka koma cikin suratul hashr, lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim al-aya. Shi ne anan ma da ya ce Sheikhul Muhajirina, wato dattijan waɗanda suka kauro birnin Madina domin taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal ansar, da su mutanen Madina waɗanda suka karbi baƙuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa, suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin taimaka masa. Sai ya ce wa huwa allazi, shi ne wanda bi nafsihi, wato da kansa, tawalla jihada yajib an ciyakar man tawalla duk wanda ya juya baya anil huda game da shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Abubakar Allah ya kara masa yadda da kanshi ya jibinci yakar duk wanda ya juya ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya. Kamar yanda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu fitintinu, farko an samu wasu gungun jama'a waɗanda suka yi turmi suka ce daga yau sun daina bayar da zakka. Su sun fahimci cewa zakka daman take banta ne da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye. To tunda ya koma zuwa ga ubangijinsa suka ce daga yau ba wanda zai zo ya musu tsaye su ɗauki wata dukiya su bada a matsayin zakka, suka ce daga yau sun daina. Wannan kenan jama'a ta farko kenan. To sai aka samu jama'a ta biyu, sun kuma sai suka yi ridda kwata-kwata suka bar musulunci suka koma maguzanci sun juya hannun agogo baya saboda wani wahayi na shaidani na cewa tunda wanda ya zo da musulunci ya tafi kenan musulunci ya nada tabar masa. A lokacin nan suka koma kafirci. Aka samu kuma jama'a ta uku waɗanda suka yi da'awar annabta, suka ce su ma annabawa ne. Wanda ya fi shahara daga cikinsu game da wannan da'awa ta annabta shi ne Musailamatul Kazzab. To Abubakar Allah ya kara masa yadda da kanshi ya jibinci yakar waɗannan jama'u guda uku, ya shirya rundunoni na yaƙi, ya shugabantar da Khalid ibn al-Walid akan wata rundunar ya shugabantar da wato shi ne wannan Amr ibn al-As. Allah ya kara masa yadda da shi kanshi Abubakar Allah ya kara masa yadda aka fita wannan yaki. Runduna guda ya aika ta ta yaki waɗanda suka hana zakka. Abubakar ya yi rantsuwa yake cewa wallahi law mana uni iqadan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala malihi. Yace wallahi, yace daidai da dabaibayi wanda ake kulle raƙumi a zo da shi, yace wallahi in ka zo da raƙumi ba tare da ka zo da dabaibayi, yace wallahi zan yake ka. Waɗanda suka zo da raƙuma in ba su zo da igiyar ɗaure raƙuma, yace wallahi zan yake su a kan rashin zawa da dabaibayi. Wannan yana nuna ba gudu ba ja da baya. To bayan ya dan shafa ma da babban bafadansa shi ne Umar, Allah ya kara masa yadda akan wannan mas'ala ta yakar waɗanda suka hana zakka. Shi Umar Allah ya kara masa yadda yana ganin cewa ai bai dace ba a yake su. Menene hujja? Umar yace yaya zaka yaki mutane bayan sun ce la ilaha illallah? Alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihai, manzo Allah yace an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a sai sun ce la ilaha illallah. Idan suka ce la ilaha illallah, manzo Allah yace tabbas sun tsare jinanan su game da ni da dukiyar su sai ne da haƙƙi na musulunci. Umar ya kafa ma Abubakar Allah ya kara masa yadda hujja da wannan hadisi, yaya zaka yaki jama'a bayan sun ce la ilaha illallah? Shi ko Abubakar ya kafa hujja da kiyasi yana ce sai ya yake su, yace la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zaka. Yace wallahi lalle ne duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka, yace wallahi zan yake shi. Yace domin sallah da zakka Ubangiji subhanahu wa ta'ala na haɗe su abu ɗaya a cikin Alkur'ani. Duk inda Allah ya ce wa aqimu salata sai ya ce wa atu zakata, sai da Allah ya haɗa sallah da zakka a cikin Alkur'ani wuri 82 kamar yadda malamai suka gidaddaki. Abubakar ya ce duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka ya ce sallah zai bayar da zakka, ya ce wallahi zan yake shi. To ana wannan ja'in-ja har aka kai lokacin da Allah ya yalwata zuciyar Umar, ya fahimci cewa al'amarin da Abubakar ya sa gaba na yakar waɗanda suka hana zakka gaskiya ce kasantacciya daga wajen ubangijinsa. A lokacin nan Umar, Allah ya kara masa yadda, ya ba Abubakar haɗin kai da goyen bayan cewa a fita a yaki waɗanda suka hana zakka. Bayan haka sai ga hadisi a wajen Abdullahi dan Umar. Hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Manzon Allah yace an umarce ne na cigaba da yakar jama'a sisin shaida babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su. Kuma sai sun shaida lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jakada ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya aiko shi. Kuma su tsaye da sallah, su bayar da zakka. In sun aikata haka, ma'ana sun yi kalimar shahada, sun tsaye da sallah, sun bayar da zakka, to sun kare jinanan su da dukiyar su game da nisai da haƙƙi na musulunci. Inda a ce Umar, Allah ya kara masa yadda, ya san da wannan hadisi, to da a farko ma ba zai yi sha'ija da Abubakar ba, Allah ya kara masa yadda. Don manzon Allah ya ce an umarce ni na cigaba da yakar mutane, sai sun yi kalimar shahada, sai sun tsaye da sallah, sun bayar da zakka. Kenan in suka yi kalimar shahada suka basu bayar da zakka ba, to za a ci gaba da yakar su. Idan suka yi kalimar shahada, suka tsaye da sallah, suka hana zakka, ba za a daina dai yakar su, za a ci gaba da yakar su. Kenan sai sun yi kalimar shahada, sun tsaye da sallah, sun bayar da zakka, sannan za su tsare jininsu da dukiyarsu. Malamai suka ce inda Abubakar ya san da wannan hadisi, ba zai kafa hujja da kiyasi ba, ba zai yi kiyasin cewa Allah ya haɗa sallah da zakka a gudiya cikin Alkur'ani, don haka duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka ya ce zan yake shi. Inda ya san da wannan hadisi, to Abubakar, Allah ya kara masa yadda, ba zai kafa hujja da kiyasi ba. Sai ga hadisi a wajen yaro karami daga cikin sahabbai, shine Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda. Malamai suka ce wannan hadisi martani ne akan duk wanda yake da'awar cewa ya sani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya. Ga manyan sahabbai basu san da wannan hadisi, kuma ƙanƙanin sahabbai sun san da shi. Don haka a lokacin nan kenan Abubakar ya hada wannan runduna wadda za ta yaki waɗanda suka hana zakka, sannan ya hada wata runduna wadda za ta je ta yaki waɗanda suka yi ridda, suka bar musulunci, sannan kuma ga runduna ta musamman wadda za ta je ta yaki waɗanda suka yi da'awar annabta. Shine anan wato malam yace wahawal ladhi Abubakar shine wanda bi nafsihi wato da kansa tawalla ya jibinci shahada yakar man tawalla duk wanda ya juya baya anil huda game da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna fadala ta daraja da matsayi na Abubakar, Allah ya kara masa yadda. Na daga cikinsu hadisin da ke cikin sahihai, riwaya ta Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im daga mahaifinsa, shine Jubair ibn Mut'im, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya ce mata ta je, bayan wani lokaci ta dawo. Ta zo ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata bukata ta kawo ta. Sai manzon Allah ya ce ta koma zuwa wani lokaci ta dawo. Wannan mata sai ta ce ara'aita in ji'tu wa lam ajidka, ta ce ya Rasulullahi, idan na dawo kuma ban same ka ba fa, ban tarar da kai ba, yaya zan yi? Ka annaha taqulu al-maut, kamar tana nihin cewa to idan na dawo kuma baka raye, wajen wa zani? Kala sai manzon Allah ya ce in lam tajidini fa'ati Abubakar, in har kika zo biki same ni ba, manzon Allah ya ce je ki wajen Abubakar. Kaga wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna fiyayye a cikin sahabbai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mana fiyayye a cikin wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar. Kuma wannan hannunka mai sanda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mu'minai, cewa ba wanda ya dace ya zama khalifarsa bayan mucewar shi face Abubakar Allah ya kara masa yadda domin ta caye mata idan kika zo baki same ni ba je ki wajen Abubakar to haka hadisi na cikin sahihain al-Bukhari wa Muslim riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada bainama ana na'im manzon Allah yace yayin da nake bacci ra'aytu ni ala qalibin alaiha dalul manzon Allah yace sai na ganni a tsaye a bakin wata rijiya manzon Allah yace ne mafarkin gani a bakin wata rijiya kuma da guga a cikin rijiyar manzon Allah yace fa naza'atu minha ma sha Allah manzon Allah yace na ringa janyo ruwa na ringa janyowa sai da na janyo iya adadin abin da Allah ya so manzon Allah yace thumma akhadha habnu abi quhafa sannan Abubakar sai ya karbi guga manzon Allah yace fa naza'a minha dhanuban aw dhanubay wa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfiru lahu dha'fa manzon Allah yace Abubakar sai ya karbi wannan guga ya janyo guga daya ko kuma guga biyu manzon Allah yace amma akwai rauni a wajen janyo gugan nan Abubakar manzon Allah yace fata nake Allah ya gafarta masa raunin sa manzon Allah yace sun mastahala ta garban fa akazaha ibnu al-khattab sannan abu wannan Umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah yace sai ya karbi gugan falam ara abqariyan minan nasi yanzi'u naz'a Umar manzon Allah yace ban ga wani guni wato wanda yake janyo guga yace irin yanda Umar Allah ya kara masa yadda yake janyowa Umar ya karbi wannan guga yake janyowa manzon Allah yace ban ga wani gunin fito da guga daga cikin rijiya wato kamar Umar kaga wannan shi kanshi ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zuwa khalifancin Abubakar da Umar domin mafarki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gashi a tsaye a bakin wata rijiya da guga a cikin ta manzon Allah ya kama yana janyowa iya abinda Allah ya so sannan Abubakar ya amsa shi kuma ya hudo guga daya ko biyu amma akwai rauni a wajen hudowar manzon Allah yace Allah ya gafarta masa raunin sa sannan Umar ya karbi wannan guga manzon Allah yace ban ga wani gunin janyo guga daga cikin rijiya sama da Umar shi ma yayi ta janyowa to wannan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa bayan wucewar shi Abubakar Allah ya kara masa yadda wato shine khalifa bayan Abubakar kuma shine Umar sannan akwai hadisi na uku wanda yake nuna daraja ta Abubakar Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin Bukhari da Muslim riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma jama'a khutba a cikin khutbar sai yake cewa inna Allah ta'ala khayra 'abdan baina ad-dunya wa baina ma inda lalle ubangiji ta'ala wato ya ba wani bawa zabi tsakanin wato wannan rayuwa ta duniya da abin da ke gunsa Allah ya ba wannan bawa zabin cewa ya zabi ɗaya daga ciki in ma ya zabi rayuwa ta duniya ko ya zabi abin da ke wajen ubangijinsa fahtara ma inda Allah azza wa jalla shi wannan bawa sai ya zabi abin da ke wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya faɗa ma sahabbai wannan kalima a cikin hudubarsa a lokacin nan fa baka Abubakar Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya fashe da kuka Abu Sa'id yake cewa fa ajibna li bukaihi sai muka ringa mamakin kukan Abubakar muka ce an yi kubira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an abdin khayr kawai sai ka fashe da kuka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari game da wani bawa da aka bashi zabi sai ka fashe da kuka menene na kukan a ci ashi Abu Sa'id yace fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine bawon da aka ba zabi ba kowa bane aka ba zabi shine Abu Sa'id yace wa kana Abubakarin a'lamana yace wallahi Abubakar ya fi mu fahimta da ilimi ya fi mu komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abubakar radiyallahu anhu. Manzon Allah yace lalle Abubakar wato shine yafi dukkan jama'a game da baiwa gare ni a wajen abuta da yemin da kuma dukiyar sa, ma'ana babu wani wanda yemin abun azo a gani saboda abinda Abubakar yemin. Manzo Allah yace walau kuntum muttakizan qalilan ghayra rabbi lattakhadtu Abubakar na qalila. Yace wallahi inda zan maida wani a matsayin badadi na yake in banda ubangiji na, yace wallahi da na maida Abubakar shine badadi na. Inda a ce zan maida wani cewa shine badadi na, yace wallahi da na in wannan ghayra rabbi banda ubangiji na, yace wallahi da na maida Abubakar. Domin Allah ya maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin badadin sa ne kamar yanda ya maida Ibrahim alaihi salam cewa badadin sa ne, kamar yanda yace wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan haka akwai kuskure na wasu da suke faɗa a ce Musa kalimullah, Ibrahim khalilullah, Muhammad habibullah, domin kullu ta hi mahabba. Idan kace Musa kalimullah, Ibrahimu Khalilullah, Muhammad Habibullah, to ka rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ta Ibrahim, kenan ka nuna daraja ta Ibrahim ta fi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda Allah ya maida Ibrahim alaihi salam cewa badadin sa ne, to haka Allah ya maida Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa badadin sa ne. Shine anan manzon Allah ya ce falau kuntu, an gane sai dai ka ce Muhammad shi ma Khalilullah, shi ma badadi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin aka ce kulla, soyayya wadda ta ratsa dukkan jiki ta keta nama da jini da komai da ƙashi, shine ake kira da kulla. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace walau kuntum muttakhizan khalilan ghayra rabbi lattakhadtu Abubakar na khalila. Inda a ce zan riki wani a matsayin badadi na ne banda Ubangiji na, yace wallahi da na riki Abubakar shine badadi na. Sai yace walakin ukhuwatul islam wa mawaddatuhu, sai dai ɗan uwantaka ta musulunci da ƙauna ta musulmi junansu da juna, yace ita kadai ta isa. Manzon Allah sai yace la yabqa yanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abubakar radiyallahu anhu. Manzon Allah yace kada wata kofa ta rage a cikin masallaci, yace face sai an toshe ta, yace amma banda kofar Abubakar. Domin duk wanda gidan shi yake makwabtaka da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci, sai ya saro kofa kawai daga cikin gidan shi sai cikin masallaci. Duk aka tullo kofofi suka cika masallaci. Manzon Allah yace daga yau yace kowace kofa a toshe min ita. Manzon Allah yace amma banda kofa ta Abubakar. Kowa ya rike kofar sa wanda ya tullo ta shigo masallaci, yace amma banda Abubakar. Kaga wannan dalili ne a bayyana wanda yake nuna fifiko na daraja na Abubakar, Allah ya kara masa yadda akan sauran sahabbai gaba daya. An ce kowa ya rike kofar sa amma banda Abubakar. Kuma wannan hannunka mai sanda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa Abubakar shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wucewar sa. To dan haka Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya jibinci khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama jana'iza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da cewa kafin a gama jana'izar, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda, Aisha take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa a lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda baya cikin birnin Madina, ya tafi wani daji nan kusa ana kiran shi Sara. Kafin ya dawo Allah ya karbi rayuwar manzon sa. A lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda da aka bada labarin cewa Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Umar ya tashi ya tsaya yake rantsuwa da Allah, yake cewa wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yake wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba. Umar yake faɗa yake cewa wallahi ma kana ya kawo fi nafsi illa zaka, yace kawai babu wani abun da yake cikin tunani na yace manzon Allah bai mutu ba ya za a ce manzon Allah ya mutu sai yace wala yab'athannahu Allahu falyuqatti'anna aydi rijalin wa arjulihim duk wannan da suke cewa manzon Allah ya mutu to Allah zai tada shi daga wannan suma ne zai tashi kuma sai ya yanke hannunsa daga wagonsa ya za a ce manzon Allah ya mutu ana cikin wannan gumurzu sai ga Abubakar ya dawo Abubakar da ya dawo aka bashi labarin Allah ya karbi rayuwar manzansa Abubakar ya shiga ɗakin da gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take shimfiɗa ɗakin Aisha kenan mayafin da aka lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ya kware mayafin wannan yana nuna idan mutum Allah ya masa rasuwa ba a bare shi a bude akan ja wani mayafi a rufe shi Abubakar ya kware wannan mayafi ya sumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa bi abi anta wa ummi ibta hayyan wa mayyitan yace wallahi zan iya bada mahaifina da mahaifiyata domin na fanshi rayuwarka ya manzon Allah yace ka tsarkaka halin kana raye da halin kana bace wannan dalili ne wanda yake nuna mana halaccin sumbantar mamaci bayan mutuwar shi zaka iya sumbantar shi domin mumini ba na jasa ba ne ba sawa'an yana raye ko yana mace sai yace wallazi nafsi bi yadihi Abubakar yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa la yuziqaka Allahu mautataini abada yace Allah ba zai dandana maka mutuwa biyu har abada daidai an yi amma Allah ba zai dandana maka wata mutuwa nan gaba a lokacin nan Abubakar sai ya fito sai yake fada yake cewa ayyuhal khaliqu ala rizqik yace kai ne rantsuwa cewa manzon Allah bai mutu ba yace ba a sannu Abubakar yace ma Umar ba a sannu lokacin da Umar yaji Abubakar yayi magana Umar sai ya koma ya zauna a lokacin nan Abubakar ya tsaya cikin jama'a fahamidallaha wa asna alaihi yayi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa yabo ma'ana ya shirye wani wa'azi kenan wata khutba wa qala sai yace ala man kana ya'budu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam fa inna muhammadan qad mata yace ku saurara yace duk wanda ya kasance na bauta ma muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ya tabbata cewa muhammad ya mutu wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut yace duk wanda ya kasance Allah yake bauta ma to ya san da cewa Allah farayayyen sarki ne baya mutuwa kenan ya ci gaba da ibadarsa in dai annabi Muhammad kake ma bauta to ya mutu kenan bautar ka sai ta kaburki wanda ko ya san Allah yake bauta ma to ya san da cewa Allah rayayyen sarki ne baya mutuwa wa qala Abubakar sai ya karanto wannan aya innaka mayyitun wa innakum mayyitun ubangiji ta'ala ya fada a cikin suratul zumar innaka mayyitun lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mutuwa ne wa innahum mayyitun suma masu mutuwa ne kamar yadda mushrikai suke cewa ku rabu da shi idan ya mutu a huta sannan halu ya karanto fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu al-imran wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayyidillahu shakirin ubangiji ta'ala yace wa ma muhammadun yace annabi muhammad bai zamanto ba illa rasulun face manzo ne kada kalaci min kabli bin rusul wanda tuntuni manzanni sun gabace shi ubangiji ta'ala yace afa in mata shin yanzu idan ya mutu aw qutila ko kuma aka kashe shi in galabtum ala aqabikum sai ku juya akan digadigan ku juya hannun agogo baya ku koma kafirci sai yace wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya baya akan dugadugansa ya koma kafirci falan ya turra Allah shay'a ya san da cewa ba zai cutar da ubangiji subhanahu wata'ala daidai da wani abu kan shi yake cutarwa wasa yajzillahu shakirin da sannan ubangiji ta'ala zai sa kauta ma masu gode masa su ne waɗanda suke tabbata akan bautarsa a lokacin nan jama'a sai suka fashe da kuka suke gungunun kuka gaba ɗayan sahabbai suka fashe da kuka wannan aya da yawa daga cikin sahabbai suke cewa wallahi ayar mu ma mun manta da ita sai da Abubakar ya karanto ta kamar aran nan aka saukar da ita to a lokacin nan mutanen Madina sai suka yi gaggawa suka je suka taru a wata babban rumfa ta wata kabila da ake kiran su Banu Sa'ida da shugaban su shine Sa'd ibn Ubada a lokacin nan da wasu daga cikin muhajirun sai suke fada suke cewa minna amirun wa minkum amir abinda za a yi sai a zabi sarki daga cikin ku mu ma a zabi sarki daga cikin mu ana a yi shugabanni guda gawa tana shimfida ake famar fitar da shugaba ba dan komai ba saboda muhimmancin shugabanci a rayuwa ta al'umma bayan da za a yi al'umma ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali komai ya tafi daidai matukar babu shugaba shi yasa in shugaba Allah ya masa rasuwa to kafin abin ne shi ya kamata a yi kokari a nada shugaba in an nada shugaba sannan a zo a yi jana'izar shi saboda yanzu in aka bada labarin cewa shugaba ya mutu kafin daidai da awa guda in aka yi babu shugaba kafin wani ya biyo baya bannar da za a yi ta fita shekaru da dama a cikin don haka a lokacin ne suka yi taro a wannan sakifa ta Banu Sa'ida sun mutanen Madina suka ce abinda za a yi daga cikin ku a zabi shugaba ku al-muhajirun daga cikin mu a zabi shugaba Abubakar Allah ya kara masa yadda ya ji labarin wannan haduwa da aka yi take yanki ya ja Abubakar wannan Umar da shi Abubakar da Umar da Abu Ubaida Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin sahabbai suka yi gaugawa suka tarda wannan ƴan uwansu mutanen Madina a waccan babban rumfa ba dan komai ba dan kada a samu baraka tsakankanin jama'a ta musulmi kaga in suka rike suka zabi shugaba a cikin su idan su wannan suka ce a'a kaga kenan wani abu ne zai biyo baya na rashin zuttuwa Abubakar Allah ya kara masa yadda da Umar da Abu Ubaida wanda su ne manya daga cikin al-muhajirun sai suka yi gaggawa suka tarar da su lokacin da suka tarar da su Umar Allah ya kara masa yadda sai yayi famar ya dau magana fa askatahu Abubakar Abubakar sai ya ce a yaja bakin sa ya kyale Umar da kansa yake cewa wallahi na tsara wani zance wanda zancen yana kayatar da ni yake cewa ina so na faɗa amma Abubakar bai bar na faɗa kuma ni ina ganin cewa Abubakar ba zai faɗi irin zancen da nake nihi na faɗa yace kai tsaye sai naji Abubakar ya dau magana Abubakar da ya dau magana Abubakar sai yace da suna hanul umara wa antum al-wuzara abinda za a yi mu mune shugabanni ku ne wato ministoci Umar sai yake cewa wallahi maganar da Abubakar yace ta fi duk wata magana da zan wannan kalima da Abubakar ya faɗa yace na hanul umara wa antumul wuzara yace mu ne shugabanni kenan al-muhajirun yace ku kuma mutanen Madina ku ne ministocin a lokacin nan wani daga cikin mutanen Madina shine Hubab Allah ya kara masa yadda sai ce wallahi na la nafa'a yace a ba za mu yarda ba minna amirun wa minkum amirun sai dai a yi shugaba daga cikin ku mu ma a fitar da shugaba daga cikin mu shi ku larabawa suna fada sayfani la yajtami'ani fi gindin takobi biyu ba su haduwa a cikin kube guda a gari guda ba a yin sarki guda biyu Abubakar Allah ya kara masa yadda ya sake maimaita musu yace la walakin nahnu al-umara wa antum al-wuzara iya abinda za a yi mu ne shugabanni amma ku ne wato fadawa ku ne ministocin mu sai yace da su inna quraishan hum awsadul arabi daran wa a'rabuhum ahsaban yace ku san fa da cewa quraishawa su ne fiyayyu daga cikin larabawa kuma sun suka fi kowa asali suka fi kowa daraja a cikin larabawa a jahiliya ma ba ma a musulunci ba a lokacin nan Abubakar sai ya ce ma jama'a fa bayi ko Umar ibn al-Khattab aw Abu Ubaida ya ce ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan mazaje guda biyu in ma Umar ko Abu Ubaida kuma ɗaya mu bayi a shi ne shugaba shi ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tsari na musulunci Abubakar bai ce ba ku zabe ni ya zabo mutum biyu yace a cikin su ku ware ɗaya ku zaba in ma ku zabo Umar ku yi masa mubayi'a ko kuma Abu Ubaida a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya ce bal nubayyuka ant yace kai ya dace mu ma mu baye a kai ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Abubakar yace fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abubakar kai ne shugaban mu kai ne fiyayyen mu kai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi so yafi kauna daga cikin mu gaba daya dan haka kai ya dace ka zama to khalifa kai tsaye Umar sai ya kama hannun Abubakar yace na yadda na amince kai ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan jama'ar da suka taru anan kowa sai ya kama hannun Abubakar ya dora hannun shi yayi mubayi'a yace ya yadda ya amince Abubakar shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mai fada ya fada sai yace qataltum Sa'ad ibn Ubada yace to ai kun kashe Sa'ad ibn Ubada Umar ya tashi yace a qatalahu Allah yace Allah ne ya kashe shi Allah ne mai bashi wannan shugabanci to a lokacin nan sannan aka je aka yi jana'iza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama jana'izar Abubakar ya dawo ya shiga cikin masallaci ya khutuba ya shiryar da jama'a a lokacin nan sauran jama'a waɗanda ba su halarci wannan haduwa ta farko wanda aka yi a Saqifa ta Banu Sa'ida sauran jama'a suka zo suka yi mubayi'a da Abubakar Allah ya kara masa yadda akan cewa sun yadda sun amince shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a takeici ya dauki khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma iya khalifancin Abubakar shine shekaru biyu wato da watanni uku a wata riwaya da wata shida shekara biyu da wata shida ko kuma da wata uku kuma Allah ya masa rasuwa a ranar litinin da yamma a wata riwaya bayan magriba a ranar litinin a wannan dare kuma aka binne shi 8 ga watan Juma'a al-akhira an gane ko 8 ga watan Juma'a al-akhira kamar yanda yau muna 8 ga watan Juma'a al-akhira Abubakar Allah ya kara masa yadda a rannan Allah ya masa rasuwa a shekara ta 13 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kwanta rashin lafiya tsawon kwana 15 kuma kafin Allah ya masa rasuwa Abubakar ya tara wasu manyan sahabbai ya shawarce su yace ina neman ra'ayinku da shawararku game da maida Umar ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayana ni kuka gani waɗannan manyan sahabbai da Abubakar ya tara suka bashi ra'ayin cewa abin da yayi daidai Umar shi ya dace ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ka Abubakar ya rubuta takarda yayi wasiya ya basu yace Umar shine khalifa bayana dan haka Umar ya dauki khalifanci a ranar da Allah ya karbi rayuwar Abubakar Allah ya kara masa yadda to shine anan malam sai yace sanihi fil fadli wato nabiyin Abubakar Allah ya kara masa yadda game da daraja da fifiko akan sauran jama'a gaba ɗaya a cikin wannan al'umma binar tiyabi yace ba tare da wani kokuntu ba yace asfadi'un nadiki bisawabi yace asfadi'u wato shine mai tsago da gaskiya wanda baya tsoron zargin mai zargi indai game da al'amarin gaskiya Umar la ya khafu billahi lawmata la'im shine as-sadi kinan mai tsago gaskiya a kowane lokaci akan koma wane ne baya tsoron zargin mai zargi game da al'amari na gaskiya shine yace as-sadi mai tsago da gaskiya annafiq bis-sawabi mai furci game da abin da ya dace ma wahayi na alqur'ani ma'ana Umar yakan yi maganganu kuma su dace ma abin da Ubangiji subhanahu wataala yake turowa sako na wahayi kamar yanda hadisi ne ingantacce yana cikin sahihul bukhari riwaya ta Anas Allah ya kara masa yadda Umar Allah ya yadda da shi yake cewa wafaqtullaha fi salasi ko kuma au wafaqanillahu fi salasi yace nayi dace da Ubangiji na a cikin abubuwa guda uku ko kuma Ubangiji na ya mun dace a cikin abubuwa guda uku Umar abu na farko wata rana Umar yace ya Rasulullah lawitta khazta min maqami Ibrahim musalla yace ya manzon Allah ai inda a ce ka maida maqamu Ibrahim ya zamanto wuri ne wanda yake na sallah a sunnanta mana yace ai da yayi kyau take yanki Allah sai ya turo sakon wata kimin makami Ibrahim musalla. Allah ya turo sakon cewa ku maida wurin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya tsaya cewa wurin sallah ne. Ubangiji ta'ala ya umarni cewa a maida wannan wurin sallah. Kaga Umar ya bada wannan shawara. Ubangiji ta'ala sai ya turo sakon cewa a riki wannan wuri a maida shi wurin sallah. Abu na biyu, wata rana Umar ya ce, ya Rasulullah, yadkhulu alayka al-barru wal fajir fa law amarta ummahatil mu'minina bil hijab. Yace ya Rasulullah, gidanka ga yau an wayi gari da mutumin kware da na banza, kowa ku tsakai yake ya shiga cikin gida. Yace ya Rasulullah, matanka uwayen mu'mine inda ka sanya musu shamaki ai da yafi kyau, duk wanda zai gana da su ya gana da su ta bayan wani shamaki ba gaba da gaba. Yace ya Rasulullah, inda ka sanya musu hijabi tsakanin su da jama'a da yayi kyau, saboda da mutumin kware da na banza kowa yana shiga cikin gida. A lokacin nan fa anzalallahu ayatal hijabi, ubangiji ta'ala sai ya saukar da aya ta sanya shamaki tsakanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a. Ubangiji ta'ala ya ce, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. In za ku tambaye su wani abun amfani, ku tambaye su ta bayan shamaki. Allah ya turo wannan sako. Sannan kuma abu na uku Umar yake cewa, labari ya cin mun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma matan sararuka akan kuntatawa da suka masa, suka kai shi bango, kamar yadda Allah ya kissanta mana can cikin suratul Ahzab. Ubangiji ta'ala yana faɗa, yana cewa, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna ummati kunna wa usarrihunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina Allaha wa rasulahu wa daral akhirata fa inna Allaha a'ada lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Har izuwa karshen kissa sun takura masa, sun kai shi bango. Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya zo ya shigo wurin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da manzon Allah yana nan, yace sai yake cewa, kuntu Umar, yace sai nace, inin tahaytunna ko ku dena takura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aula yubaddilanna Allahu rasulahu khairan minkunna, ko Allah ya canza ma manzon shi mata waɗanda suke sun fi ku, waɗanda suke fiyayyu sun fi ku komai. Ku dena takura masa, ko kuma Allah ya masanya masa da matan da suka fi ku. A lokacin nan, wato wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta tashi, sai ta ce, ya Umar, ma fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma ya izu nisa'ahu hatta ta izu hunna anta. Yanzu manzon Allah bai yada abinda zai ma matan shi wa'azi har kai ka samu abinda za ka yi musu wa'azi. Fa anzalallahu ta'ala, sai Allah ya saukar da aya, sai ya ce, asa rabbuhu in dallakakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkar. Allah ya saukar da aya wadda ta yi daidai da ra'ayin Umar, in ma ku dena, ko Allah ya canza masa wasu mata fiyayyu wanda sun fi ku komai. Allah ya turo saƙon asa rabbuhu, yace tabbas ya kusanta ubangijinsa, in dallaka kunna, in ya sake ku, an yi budi da ku azwajan khairan min kunna, ya canza masa mata fiyayyu game da ku, muslimati, mata waɗanda suke musulmai masu miƙa wuya da ji da bi ga ubangijinsa, mu'minati, waɗanda suke mu'minai, qanitati, waɗanda suke masu da'a ga ubangijinsa, taibati, waɗanda suke masu komawa ga ubangijinsa da tuba, abidati, waɗanda suke masu dukufa akan bauta ma ubangijinsu tsawon dare da yini, sa'ihati, waɗanda suke masu yawan azumi, sayyibati, waɗanda suke kuma mazawarai wa abkara, da waɗanda suke gudare Allah zai canza ma manzon shi in har ya rabu da ku. To shine Umar yake cewa, nayi dace da ubangiji na cikin waɗannan abubuwa guda uku. Shine anan malam ya siffanta shi da wannan sifa, yace annabiqu bis-sawabi, yace mai furuci bis-sawabi game da abin da ya dace ma wahayi, yace a anibihi shahama, yace ina nihi da ash-shahama, wato shine mai kaifin hankali, mai matukar fahimta, ko kuma kace ash-shahama wanda yake zababbe shugaba kenan. Aba Hafsi wato ina nihi Abu Hafs shine Umar. Lafazin Hafs suna ne daga cikin sunayen zaki, wato amma Umar wannan kinaya ba dan komai ba domin tsananin shi a cikin musulunci, ma'ana yana da ruku ba gudu ba ja da baya. Shine yace Umar, shine Umar man zahara dinal qawima, wanda ya taimaka ma wannan addini mai kekke wa nasar, wato ya bashi goyen baya. Umar Allah ya kara masa yadda ya taimaka ma wannan addini matuka, domin a sababin musuluntar Umar Allah ya kara masa yadda da Hamza Allah ya daukaka wannan addini. Umar ya zamanto wani buɗi ne da cigaba game da musulunci. Da ana musulunci a boye, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karfafi musulunci da musuluntar Umar, aka fito fili ana bayyana shi. Malam yace as-sarima, wanda matsayin Umar yace takobi ne wanda yake zarare akan makiyan Allah, al-munki wanda yake alal kufari, al-munki alal kufari, ma'ana mai lallasa kafirai. Lafazin al-munki an ciro shi ne daga nikaya, an-nikaya kenan hukuma mai bakanta rai. Shine yace al-munki alal kufari, ma'ana mai lallasa kafirai, wa musi al-futuhi fil amsari, kuma Umar shine yayyalwata buɗe garuruwa da yaki, ma'ana aka dawo da su karkashin daula ta musulunci. Domin Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya fara fatu biladi Sham, ma'ana ya aika runduna a je a yaki Rumawa a birnin Sham, wanda wannan runduna Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya shirya ta, rashin lafiya sai ta kwantar da shi. Kenan je shi Usama ibn Zaid, runduna ce Manzon Allah ya shirya domin ya tura su kasa Sham su je su yaki Rumawa domin sun yi kane-kane a birnin Sham. To rashin lafiya sai ta kwantar da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya aika wannan runduna. Abubakar da ya zamanto khalifa, wannan aiki shine farkon aikin da ya sa gaba, ya aika wannan runduna ta je tabbatar da Rumawa, aka fitar da su daga cikin birnin Sham. Amma ba a gama ba wannan yaki, Allah ya karbi rayuwar Abubakar. Da Umar ya zamanto khalifa sai ya ci gaba da tura runduna, sai da aka kwato birnin Sham gaba ɗaya, shi ya koma karkashin daula ta musulunci. Sannan bayan haka kuma Umar shine ya shirya runduna, aka je aka buda kasar Iraki da yaki, wannan aka dawo da ita karkashin daula ta musulunci. Haka birnin Masar a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda, aka je aka ci shi da yaki, aka dawo da shi karkashin daula ta musulunci. Wanda sun wuce a lissafa shine yace wa musi al-futuhi fil amsar, yace Umar Allah ya kara masa yadda shine yayyalwata al-futuh, wato buɗe garuruwa fil amsar, ma'ana buɗe garuruwa da yaki kenan, aka dawo da su karkashin daula ta musulunci. Wato na daga cikin dalilan da suke nuna daraja ta Umar da matsayinsa, akwai hadisi wanda yana cikin sahihul bukhari, yana cikin sahihai Bukhari da Muslim, riwaya ta Jabir Allah ya kara masa yadda wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ra'aituni dakhaltul janna, wanzan Allah yace nayi mafalkin gani a gidan aljanna, na shiga aljanna. Wanzan Allah yace fa iza ana bi rumaysa imra'ati abi Talha, yace sai ga maka wato wannan mata da ake kiranta Rumaysa, ita ce Ummu Sulaym, matar Abu Talha, sai ga tana ganta a cikin aljanna. Wanda wannan shaida ce Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa Ummu Sulaym il aljanna ce. Shine yace wa sami'tu kashkashatan, Manzon Allah yace sai na ji wani ƙara a gabana, sai na tambaya wannan wane ne, sai aka ce mu ai ƙarin balawar takalmin Bilal ne. Sannan Manzon Allah yace wa ra'aitu kasran bi fina'ihi jariya, yace sai naga wani katon bini a gidan aljanna, a balbalinsa wato akwai wata mata daga cikin matan aljanna. Fa qultu liman hadha, sai nace wannan gida ko na wane ne, sai aka ce mu ai gidan Umar ne. Manzon Allah yace fa arattu ana adkhulahu fa anzura ilayhi, manzon Allah yace sai na so in shiga cikin wannan gidan in ga abin da yake cikin shi domin ya kayatar da ni. Manzon Allah yace fa zakartu ghayrataka, yace Umar sai na tuna kishinka. Umar sai yace bi abi wa ummi ya rasulullah a alayka aga, yace ya rasulullah zan iya bada mahaifina da mahaifiyata domin na fashi rayuwar, yanzu ya rasulullah kai zan ma kishi. Kaga wannan wato hadisi ne wanda yake bayyanar da fadala ta Umar Allah ya kara masa da gida na musamman Allah ya gina masa a gidan aljanna wanda manzon Allah ya ga gidan da idan shi tun kafin ya bar duniya Allah ya nuna masa gidan a mafarki kuma gidan manzon Allah ya kayatar da shi har ma ya so ya shiga ya ga abin da yake ciki kuma wannan yana nuna tabbacin Umar dan aljanna wato iya khalifancin Umar Allah ya kara masa yadda yayi khalifanci tsawon shekara 10 da wata 6 shekara 10 da wata 6 Allah ya masa rasuwa wato uku ga watan Zulhijja shekara ta 23 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana dan shekara 63 Umar yana dan shekara 63 wanda shekara 63 sune iya adadin shekarun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Abu Bakar shi ma shekara 63 yayi kafin haka kuma Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da aka soke shi yana cikin sallar asuba a ranar Juma'a aka samu wani shaytani yazo ya soke shi wanda wani dantaccen bawa ne na Al-Mughira ibn Shu'ba a lokacin da aka da Umar Allah ya kara masa yadda aka kai shi gida kafin Allah ya karbi rayuwarsa sai ya zabu mutum 6 daga cikin sahabbai waɗanda suke ahli shura akwai Usman Allah ya kara masa yadda da Sa'd ibn Abi Waqqas da Ali ibn Abi Talib da Abdurrahman ibn Auf da sauransu sai ya ce su je su yi shawara tsakankaninsu su ga waye dace ya zama to khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa waɗannan mutum 6 suka je suka yi shawara a cikin su suka fitar da Usman suka ce shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Usman sai ya karbi khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar Umar Allah ya kara masa yadda dan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك